ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Rabu ya maula kai tire bakin mula dole kan sanai shela ku saurara shegu ba mai gyara dan ko ya wuce tsara ai gidansa ba kura sun fara Ubangaya, mundarar wacigaya, ko ayau ayau gaya, mai uba shirya, kai saya akoyaya, ai wasu musun koya, son kira ne dan kwaya, na zamo gaya. Su gausi na son ka ne a ruhi na na gaza wajen kauna ya maula ke make ni gausi na sun kware a zagi na sun fito da aibu na ba kala kenan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah to benza na wagewa barcika da bazewa shi kadai ka bayarwa shakunin kanwa dan ko bana dainawa zana kare dagewa dan halakka ke da uwa bana mantawa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah bai gausi ya baba kai hani da yin zamba babu shi bare gaba ya baba bai gausi ha baba son ka ba azaba ba na fake da kai baba Saba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Tobe ne yake zance, yayi hani da yin kwace, babu kyau ka bambance, illa ce. Me yasa ka tantance, wance ta ka ce mance, san mu gata me dace, hakika ce. Kin wando ko na ce da shi dodo ba da kai bane lado ruwan kwando mun yi kyau ko mun ci ado mun darar wadan indo ba mu sha ruwan kwando ko kunin dodo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah to be kai nake kauna ka fadi kana so na jajikin ka mai gina muyo kauna zuciya kwata kuna wake ta kabartawa na sani kana jina aminina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah cewu ne ya alkinta bar fushi da jefata na fake da babata kun santa cewu ne fahimtata shi na baiwa aiki ta to ku zo mu sasanta barketa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah so bina mu ya wanzu ba ayau ba tunta zo ba turin mu ya cazo ku zo yanzu ni gare ne me munne ni gare ne haunne ni gare ne me munne dalun ne la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah chota zo kanun fasa alu baya san wasa auta ne aminin sa kunun fasa kabila li ala sa dosa shi da bebin sa yaya sufi yayi nisa hawata amsa la ilaha illallah la ilaha Salatullahi thumma salamu salatu rakina mai mai ta la ya salatullahi thumma salamu salatu rakina mai mai ta la ilaha illallah ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah.
La ilaha illallah, illallah.